السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today's khutbah is titled The Importance of Taqwa, that is consciousness and fear of Allah subhanahu wa ta'ala, as the foundation of a righteous life, especially in the age of widespread temptations like our own age, age of distractions, age of moral confusion. The khutbah reminds us, that while society may change and things become normalized, because we are witnessing an era, an age in which sins or committing sins has become normalized. Notwithstanding the widespread temptation, corruption, religious manipulation, distractions, and so on, a sincere Muslim remains steadfast and obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. No matter what, irrespective of whatever is happening in terms of temptation and distraction, a sincere believer will always strive to remain steadfast and obedient, steadfast and obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. The khutbah explains that taqwa is demonstrated through various ways. One, sincere faith and righteous actions. If you uphold, if you maintain, if you keep sincere faith, belief in Allah subhanahu wa ta'ala, and then do righteous acts, that is a sign of taqwa Allah. It is a sign that you have the fear of Allah, that you fear Allah, and that you have the consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. Two, maintaining prayer. If you maintain prayer and observe it regularly in jama'ah, except where it is not possible for you to observe salat in jama'ah, I mean the five obligatory prayers. Maintaining salat at their rightful and specified time. Maintaining salat in jama'ah is a sign of taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Again, honesty in our speech, in our actions. If we are honest and we maintain the attributes of honesty, that also it's an indication that we fear Allah subhanahu wa ta'ala and we keep to his do's and don'ts. Another indication and demonstration of taqwa Allah is trustworthiness. If you are given a trust, you should keep it. You should return such trust to those to whom they are due. Do not betray your trust. Make sure that if you are entrusted with anything, for example, as students, you are appointed by members of your class to be their class chairman, or class governor, or class captain, or class leader. Or you are appointed to lead a tutorial session. That is a trust. Because they believe in you, they trust you, they depend, or rather, they have a belief that you will do the needful. You must not betray that trust. If you, as a father, is granted, is bestowed with children, the children you are bestowed with are a trust. And Allah subhanahu wa ta'ala will call you accountable on the day of Qiyamah to explain what you have done as far as that trust is concerned. So trustworthiness, I mean, is also another sign or an indication or a demonstration of taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Modesty. In terms of avoiding whatever will smear your name, will make your name to be pointed or to be tainted negative, to be tainted in that. Anything that will smear your name or the name of your family or the name of your parents or your deen, Islam, you must avoid it. Failure to do so will mean you are not fearful to Allah. You are not deen fearful to Allah subhanahu wa ta'ala. Another indication of taqwa Allah, fear of Allah subhanahu wa ta'ala, is guarding one's speech. Do not say anything in jest for the sake of mockery, for the sake of just saying it, breaking the news, even when you know there is nothing news there. In fact, maybe it is even a lie, and yet you go ahead to spread it, or it involves snaring the reputation of another Muslim, brother or sister, yet you go ahead to spread it. You are not careful. You do not guard your speech in terms of what to say, in terms of what to say and how to say it. If you are not doing that, then it is a sign that you do not uphold taqwa in the area of speech. Another indication or sign of being fearful to Allah subhanahu wa ta'ala is prompt repentance after sinning. The moment you realize that you have committed a sin, then you should hastily repent to Allah subhanahu wa ta'ala. You should turn to Allah subhanahu wa ta'ala in repentance with the intention that you will never go back to such sin. If you don't do that, then there is an indication, or it will be an indication, that you do not keep to the do's and don'ts of Allah subhanahu wa ta'ala regarding this. The Qutbah further highlights the need to remain conscious of Allah subhanahu wa ta'ala in both public and private life. Whether you are alone or you are in the midst of other people, whether it is in public life or in private life, you should maintain taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Particularly in the use of modern technology. Let's check our cell phones, our handsets. What are the contents of our handsets? Are we using our handsets positively or negatively? Are we using it to cause harm, havoc, and disunity among ummah? Are we using it to earn the wrath or invoke the wrath of Allah upon ourselves by using it to look or to see what Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden us from seeing, or to say, or to write, or to spread, or to forward what Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden us to do? If that is what we use our cell phone, our handset for, then it is better we stop using it, because our handset will become a curse rather than a blessing to us in the Hour of Qiyamah. The use of modern technology. In our finances, some people are so crazy about making money, so much so that they go into a lot of shady business activities. Today, if we begin to count the number of haram, forbidden financial or business transactions that our people, our Muslim brothers and sisters are into, we will spend the next 2-3 hours with them. People are just mad. They are crazy about making money. They just want to make money by hook or by crook, by permission or by omission. We should fear Allah subhanahu wa ta'ala and have Allah's consciousness in the way we use this modern technology, in the way we pursue livelihood, as well as in our workplaces, in our classrooms, as well as in our family affairs. The Qutbah concludes by urging all of us to renew our repentance to Allah subhanahu wa ta'ala and examine ourselves. We should hold ourselves accountable before we are held accountable on the day of Qiyamah. In this world, we have the opportunity of holding ourselves accountable. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. We have the opportunity of holding ourselves accountable today before we are held or called accountable on the day of Qiyamah. And that we should pray for the well-being of Muslims. We should pray for peace in Nigeria. And we should pray for peace in the wider Muslim world. We should also pray for the success and guidance of our university and the community itself. The guidance and success of the management and administration of this university, as well as the success and the guidance of all the stakeholders within the university community. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our prayers. May He subhanahu wa ta'ala in His infinite mercy continue to facilitate our affairs and bless our efforts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وجمعة ديوغة وتنصفر bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina a shekara 1448 wanda ya dace da 17 ga watan 7 shekara ta 2026 daga kan mimbarin wannan masallaci na Juma'a dake farfajiyar Jami'ar Ahmadu Bello Zaria. Hukumar yau tana magana ne akan muhimmancin tsoron Allah, jin tsoron Allah, da kiyaye dokokin Allah, da kiyaye umarni Allah ta'ala, musamman a wannan lokaci da muke ciki na matsalolin da tuntunu da abubuwan da ke janye hankalin musulmi daga alkhairi ya kada shi ko su kada shi zuwa ga sharri da abubuwa na fitintunu na zamani da kan sa mutane su manta da Allah su zama masu yin abu kamar ba za su mutu ba kuma kamar ba za su koma ga ubangijinsu ba godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mana wasiya da jin tsoron sa kamar yadda yayi wasiya ga waɗanda suka gabace mu daga waɗanda aka ba littafi kafin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani alaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun yi wasiyyi ga waɗanda muka ba littafi kafin ku da kuma ku kanku akan ku tsoron Allah muna godewa Allah muna neman taimakon sa muna neman gafaran sa ko muna neman tsari da shi daga sharrin kawunan mu da munanan ayyukan mu wanda Allah ya shiryar ba wanda zai iya batar da shi wanda ko Allah ya rubuta wa bata ba wanda ya ishe shi da shi ina shaidawa ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawan sa ne kuma manzon sa wannan manzo da ya faɗa a cikin hadisi yace ittaqillaha haythu ma kunta kaji tsoron Allah a duk inda ka kasance kai kadai ne a cikin jama'a ne abokanka ne ɗan uwanka ne danginka ne a makaranta a gida a kasuwa a gona a fagen siyasa a ko'ina a kowane wuri kaji tsoron Allah kira da aminci su ƙara tabbata ga wannan annabi kuma manzon rahama da shi da mutan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi hanyarsa da kyauta da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku yan uwa musulmi hakika a wannan zamani da muke ciki fitintunu sun yawa hanyoyin yaɗuwar abubuwan wasanni da rafkana da shagalta sun yawa sannan kiyaye dokokin Allah musamman a lokacin da mutum yake keke shi kai a koye ba a cikin jama'a ba abu ne da ya rauni a zukatan daewa daga musulmi a yau shi yasa a cikin masallacin nan yanzu haka ba za a rufe ƙofofin nan a ce kowa kowa sai an duba abin da ke cikin wayarsa inda za a ba da zaɓi wasu za su roƙa cewa don Allah kada ciya man ya duba nasu saboda abin da za a gani a ciki ba abin arziki ba ne kayi akwai aikin alkhairi kayi akwai karatu qur'ani kayi akwai littafin addini kayi akwai lecture na su su na jami'a amma kuma a wani bangaren in aka duba to abin da ido ba zai so ya gani bane kuma abin da baki ko harshe ba zai so ya faɗa bane sannan kuma maza da mata haka aka samu kai a yanzu saboda waya wata aba ce kamar ta sirri don haka mutane suna ganin ba za su iya fitowa su yi abubuwa marasa kyau a gaban jama'a ba amma in sun ke banta su da wayar su ba sai abin da hali ne tamkar Allah baya ganin su ai kuna na abubuwa sun zama kyawawa a idanun mutane da yawa daga abubuwan da su munana ne ababen kyama ne ababen tur Allah wadarai ne da yawa mutane sun ɗauke su a matsayin normal abubuwan da babu matsala abubuwan da suka dace ga zamani abubuwan da suka lokacinmu ne muna cin gajiyar lokacinmu da zamaninmu da kuruciyarmu wai haka ake bane sannan abubuwa masu kyau a cikin al'umma da yawa sun zama abin kyama mace ta shiga ta kamala ta mutunci sai a ce ba ta da wayewa namiji ya shiga ta kamala ko shiga ta mutunci sai a ce bai da wayewa a samu namiji mai tamun kai mai rike harshe baya sakin maganganu da baza da rashin tamun kai sai a ce wannan ba wayaye bane mace in dai shiga cikakkiyar shiga ta sa hijabi ta la taran bada hijabi ta ce ka ganta kamar kinja kaga kenan abinda aka samu kai a cikin shi ne mummunan abu ya zama kyakkyawa kyakkyawan abu an mai da shi mummuna amma tare da waɗannan abubuwan fa shi fa mumini na ƙwarai muminin da yake da gaske yake yi a imaninsa da Allah ta'ala shi kan baya canzawa saboda canzawan zamani baya canzawa dan ya bar jami'a ya koma gida ko dan daga gida ya zo jami'a ko da yana sakandare yanzu kuma babu ya zo wuri ne yanci baya canzawa daga mutumin kirki mumini mai imani mai kiyaye dokokin Allah mai tsare wajibansa mai bin umarni ta hanyar Allah ta saboda ya samu kansa a wuri da ba shi mumini lokacin da zamani aka canza shi abinda ma yakan tsara yi shine yakan tsara dagewa da dogewa da kokari wajen ganin yayi riko da addinin sa gagam ya san tsayin da kakan kan kan saboda ya san babu lokacin da za a samu nada mai yawa babba ba kamar lokacin da mutum ya tsaya kyakkyawa kan addini a yayin da al'umma ke rawan kai al'amura na addini ke shiga cikin hali domin Allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam da haka fastaqim kama umirta ka tsaye jam kamar yadda aka umarci ka Allah ta'ala ya yi wanda ke tsayuwa a kan addinin Allah bayan sun imani a kowane hali innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بمعنى الله تبارك وتعالى يأتي ومن يتق الله يجعل له مخرجا وأنت تجد فورا الله تودي سيامة مكتا ولا كنا جنا أنبرك أبايا ولا كنا جنا أن تلكك أمسين كورو ko kuma wanda yake ba wayayye ba ta tsayu a gaban Allah ta tsayu wajen bin Allah ka gani duk wanda ya rike Allah wanda ya rike umarni da hannu na Allah baya tacewa baya zama wabintacce baya zaman towa wanda yake Allah zai watsi da al'amuransa la 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 abadan akan bi kasancewa in ma wani abu ya same mara dadi a babin jarrabawa ce domin ladansa ya ninku ya karu in dai ya hakuri ya ci wannan jarrabawa ya kuma mu ba su girma tsoron Allah ba shine asasi foundation tushe na gyaran ɗaiɗaikun mutane da kuma al'umma baki ɗaya kuma idan kana neman abin da zaka yi kusuri da shi domin lahira to ga tsoron Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala abin da ya bayyana kenan wa tazawwadu fa inna khayra as-sadi taqwa ana magana da jama'a su shirin zuwa aikin haji duk da ana guduri wajen da ya aikin haji babban guduri tunda wanda ya aikin haji ya yi abin da shari'a ta ce bai sabawa Allah ba bai kan gare ba bai yi abin da aka hana ba bai dawo gida kamar ranar da aka haife shi ma na bai da zunubi ko da idan ko haka ne don kana neman irin wannan to Allah ta'ala ya ce to fi alkhairin guduri shi ne tsoron Allah to haka yake ko a wajen aikin haji ko ba a cikin aikin haji ba in ne neman kudiri to ya nemi tsoron Allah shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lidatin a wata ayar Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun shekenan babban kudiri babban abin da zaka yi riko da shi shine tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tsoron Allah ba kalma ce da mutum zai faɗi ba kai ne na tsoron Allah to shine kin ka faɗi kana tsoron Allah amma a ga alamomi na tsoron Allah tare da kai a cikin mutanen ka da ayyukanka a cikin mu'amalolin da mutane ba ma da gidan iyayenka in kana da iyali iyalinka da ɗayanka da ƴan uwanka da danginka da maƙwabtanka jama'an da kuke tara a unguwa musulmi da wanda ma ba musulmi ba a ga kyawawan ɗabi'u da kyakkyawar mu'amala da gare ka to alama ce ta tsoron Allah amma da shi ka ce kai ne tsoron Allah ne sosai ne har ma kawai dan ka faɗi ka furta sai ne to ne tsoron Allah ba magana ce ta harshe ba ba magana ce ta fatar baki ba kawai a'a magana ce tare da aiki ya sa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ittaqillaha aitu ma kunta inda kake kowane hali a kowane yanayi ka ji tsoron Allah ba bi sayyi'ata hasana tamha sannan munanan ayyuka da kai to ka bibiye su da kyawawa wannan kyawawan sai su shaka munanan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani kuma kai mu'amala da mutane da kyakkyawar dabi'a kita ga kenan ba magana ce ta harshe kadai ba magana ce ta abin da ke cikin zuciyarka da abin da zaka faɗi da kuma abin da zaka aikata daga gufansa ina daga alamomin tsoron Allah ya koyan kwa masu girma sai ya yi sallah akan lokacinta da kuma yin ta cikin jami'a haƙƙin maza mata ba wajibi ne su jami'i ba amma maza in ba da lalura ba to wajibi ne mutum ya jami'i ko mutum ya kiyaye sallah akan lokaci kuma cikin jami'i da yin gaskiya a cikin magana abin da zaka faɗi ka faɗi gaskiya in zaka faɗi faɗi gaskiya komai ta kaɗa maka kadiya da amana kiyaye amana kiyaye amana da rinsa ido kamewa daga kallon abin da shari'a ba ta yarda ba sawa'un a zahiri ne kamar kallon matan da baka halatta mata da ba maharamin ka ba matan ka ba kai ta kallo ka ba musu ido kallo na sha'awa ko kuma kallon talbijin ko wata tasha a waya ko kuma a wani abu daban wanda za ka kalla abin da shari'a ta hannu. Ina daga alamar tsoron Allah kamewa rinsa idanuwa daga wani. Da kana harshe kar ka faɗa abin da ba daidai ba, kar ka faɗa abin da ba gaskiya ba, ba zagi, ba cin zarafi, ba rashin mutunci, ba yarfe, ba kage, ba sunɗe, babu hantara, waɗannan ka kama harshen ka daga gare su. Da kuma yin ikhlasi yin abin don Allah ta'ala, duk abin da za ka yi kai don Allah ba don a gani a yaba ba, ka ɓata ma wani rai ba, ko don ka kushe, ko don ka ce kuna nan har yanzu da kafin ku, ba don haka ba, a yi don Allah. فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم فكذاوا وجن توبا الى الله كل وقت ان مسلم يفهم يا صاحب الله توبا الى الله توبا ذات الشرطه ذات الله تفرقوا في ندامه اكن وانا ابن المسلم يملكه جديو jajjawan kwalin abin da mutum yake aikatawa nan take ba sai an jima ba. Na uku niyyar ba zai kara aikata wannan abu ba. Na hudu in haƙƙin wani ne ya karɓa ko ya kwata ko ya sata ko ya dabaran cutarsa da haƙƙinsa ya maida musu da haƙƙinsa. Mutum ya koyi wa musulmi a wannan zamani wallahi yana daga mafi girman abin da muke bukata gaba ɗayanmu. Muraƙaban Allah. Wato kiyaye dokokin Allah a yayin da ba a ganin ka. Kullum da zama kana tunanin Allah bai na gani na. An ta'budu Allah fa innaka tara. Fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kullum ka rika tunawa. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Kullum ka rika tuna wannan. A inda duk za ka yi Allah ta'ala yana ganin ka. Musamman a wannan zamani da wasa'ilan ittisal wato kafafen sada zumunta ko kafafen yada kafanni ga su Facebook ga X ga WhatsApp ga abubuwa daban-daban ɗan TikTok da makamantansu wallahi waɗannan abubuwa na sa mutane su ƙara kusantar shedanci da shedan su ƙara nisantar Allah ta'ala da duk abin da zai ke su gara masa. Sai wanda Allah ta'ala ya tsare. Mu kawo lokacin da muke bukatar kiyayewa da tabba tabba da kamewa da kiyaye duk wani abu wanda zai kai mu ya baro ya haɗa mu da shaitan ya raba mu da Allah kamar wannan lokacin. Kullum mu rika tunawa alam ya alam da anna Allah yara inda Allah ta'ala ya tambaya ki ya ce a tambaya ki shin shi wanda yake saba wa Allah yake karewa Allah san Allah yana gani ba shi da kace Allah yana ganin ka. Duk abin da kake yi ko a ina kake ko a wani wuri ne Allah ya sani yana kuma ganin ka ko zai saka maka akan abin da ka aikata. Saboda duk wannan Allah ya koyan uwa a cikin yadda muke mu'amala da wayoyinmu duk wannan Allah game da dukiyoyinmu ya muka tsara ya muka kashewa duk wannan Allah a wajen ayyukanmu ko karatu dukkan da muke yi duk wannan Allah mu kiyaye amana duk wannan Allah a gidajenmu duk wannan Allah mu'amalan da muke a tsakaninmu. Da ku yan uwa masu girma, sani cewa tsoron Allah shine dalili na kowane irin alkhairi na duniya da lahira. Babu alkhairi na duniya da lahira kamar tsoron Allah. Dama Allah ta'ala ya ce inna akramakum indallahi atqakum, hatta a matsayi wanda ya fi matsayi da daraja da girma da mukani a cikin ku a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah. Ai wannan da ilimi amma kila tsoron Allah shi ragaje ne. Wani kuma ilimin sa kan je ne amma tsoron Allah shi masha Allah abin da ya sani yana aiki da shi a wajen Allah sai ko wancan mai ilimi ina karamaku indallahi taqaku annabin allah mai rahma annabin allah mai rahma annabin rahma alayhi salatu wassalam ya ce innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa amwalikum annabin allah mai rahma wanda shi kuma annabin na rahma ne ya ce ku sani tabbas lallai Allah baya kallon baya duban surorin sifofin ku sarku girman jikin ku kalan launin fatar ku Allah ba su yake dubawa ba wa amwaliku da dukiyoyin ku wane ne kudi ne wane ne kaza ne Allah ba wanda yake na akali da shi ba wajen sa kayya wajen bada lada wajen tsakiyuka walakin ina ma yanzu ina kulutiku abinda Allah yake duba shi ne zukatan ku bai ku kuce وإن كان شيء إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينجوها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولن تكشي قاعدة الله إنا كلم زكاتنك كما إنا كلم أيكمك كم أيكمك سنداتي دي شرع أنت سنداتي دي خير ومنذ صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يبدي جمال شيء وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأن الله تعالى يتي فليعذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira Allah yana duban zukata daga dan shi akai ko dan wani Allah yana duban ayyuka daga sun dace da yadda shari'a ta tabbatar ko kuma an bi sirrai dan shigar da wani abu wanda ba shi ne inda shari'a ta tabbatar da haka ya kuma su girma lallai ne mu jaddada tuba ga Allah ta'ala ya kauna mun sadi tun yanzu kafin ai mana sadi a ranar kiyama ku kuma sanya tsoron Allah ya zame mana jita ku fadi duk inda muke a ko ina kamar yadda za mu fito mu tafi a tsirara ba din din ko haka ya kamata ya zama to tufafin nan da za mu sa mu hada da tufafin tsoron Allah domin wanda ba su takawa zalimin sai tufafin tsoron Allah shi yafi dukkan tufafi alkhairi koda mutum na tafiya a tsirara ai yana da tsoron Allah tare da shi wallahi ba matsala da yawa matsalar ta galiban a duniya ne amma wallahi ko wani irin tuba ke kake sawa wallahi in babu tsoron Allah an samu matsala annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun tambaye shi wani abu ne ya fi shigar da mutum aljanna a ranar kiyama manzo Allah ya ce tsoron Allah da kyawawan dabi'a ka san dukanka ya tsoron Allah ka ni ba ka tsoron Allah ka ba eh ba ka san nawa ba abu ne da ke zuciya amma akwai alamomin da ke bayyana a gaban ka amma na zo cikin jiba san kai ma baka sani ba ka san dukanka ni ma in san dukan ku san dukan mu ma mu san dukan ya tsoron Allah mu tsoron Allah ya kunshi kiyaye ubani da kani na Allah ta'ala yi yayi bari na bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amatukum bi fatumu masabatu wa ma nahaytukum anhu fastanibu abinda na umarce ku yi iyayen ku abinda na hana ku ku hanu gaba daya shi ne tsoron Allah wannan shi ake siffantawa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala don haka kowannen mu ya tambayi kansa game da tsoron Allah sa ya tambayi kansa game da kyawawan dabi'u yana da dabi'u kyawawa ya mu'amalarsa da 'yan uwansa da danginsa da iyayensa da 'ya'yansa da makwabtansa da sauran jama'a da suke mu'amala tare ko a makaranta ko a wurin aiki ko a siyasa ko a gona ko a kasuwa ko ma a ina ne musulmi da wanda ba musulmi ba yaya mu'amalarsa take da shi ina roƙon Allah ta'ala ya gyara zukatanmu Allah ta'ala ya tsarkake zukatanmu ina roƙon Allah ya sa mu daga cikin bayinsa masu tsoron Allah Allah ta'ala ya gyara halayen musulmi a Najeriya da sauran kafashen musulmi ina roƙon Allah ta'ala ya tunkuɗe mana fitintunu waɗanda suke mabayyana da waɗanda suke ɓoye ina roƙon Allah ya taimaki waɗanda ake zalunta ake danne musu haƙoƙinsu a ko'ina suke a duniya Allah ka haɗa zukatanmu muminai Allah ka haɗa zukatanmu muminai ka sake uwantaka da tausayi da jin kai da rahama da taimakekeniya da yin ayyukan tare cikin alheri tsakaninsu ya Allah ka sa albarka a cikin jami'ar mu Allah ka sa albarka a wannan jami'a tamu ka albarkace ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya Allah ka albarkace ta ka ɗaukaka ta ka ƙara mata daraja ka daukaci ayyukanta, ka daukaci sunanta, ka samu abin da ya kamata ta samu na matsayin da daukaka da kawo gyara cikin al'umma. Allah ka taimaki ɗaliban wannan jami'a mai girma. Allah ka taimaki ɗalibanmu maza da mata, ka taimake su cikin ayyukan alkhairi da karatun da suke yi. Allah ka juyar da zukatansu zuwa ga alkhairi, ka sa tunaninsu game da karatun ya zama alkhairi, ka sa ƙarshen zamansu a wannan jami'a ya zama alkhairi. In sun kammala karatun, ya Allah ka ba su abin yi na alkhairi. Allah ka sa albarka ga malaman wannan jami'a da sauran ma'aikata da ke aiki waɗanda ba koyarwa suke ba, ya Allah duk su tabbace su. Allah ta'ala, muna roƙonka ka taimaki shugabannin wannan jami'a, ka albarkace su da hikimomi da basira da hangen nesa, kai musu muwafaka wajen yin abin da zai kawo wannan jami'a tsarin ɗaukaka da takumashi, ya Allah. Muna roƙonka ya Allah, Allah ka karɓi wannan addu'a tamu, muna tawassuli da sunayenka mafi kyawu da sifofinka mafi ɗaukaka. Allah ka amsa mana. Alhamdulillah alladhi wasana bittaqwa kama wassa alladhina min qablina faqala azzalil qa'il walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah واشهد ان محمدا عبده ورسوله القائل اتق الله حيثما كنت صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون فقد كثرت في زماننا الفتن وانتشرت وصائم اللهو وضعفت مراقبه الله في قلوب كثير من الناس حتى اصبح المنكر معروفا عند بعضهم والمعروف منكرا وما ذلك فإن المؤمن الصادق لا يتغير بتغير الزمان بل يزداد تمسكا بدينه واستقامة على أمر ربه قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن التقوى عباد الله هي أساس صلاح الفرد والمجتمع وهي الزاد الحقيقي في الدنيا والآخرة قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا أيها الأحبة ليست مجرد كلمة تقال وإنما هي عمل بالقلب والجوارح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأدي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي ومن علامات التقوى المحافظة على الصلاة والصدق في القول والأمانة وغض البصر وحفظ اللسان وإخلاص الأمل لله والمبادرة إلى التوبة عند الوقوع في الذنب. أيها المسلمون، إن من أعظم ما نحتاج إليه في هذا العصر مراقبة الله في السر والعلن، فإن وسائل الاتصال الحديثة جعلت المعصية أقرب من أي وقت مضى، ولكن الله سبحانه وتعالى يرانا حيثما كنا. قال الله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى ونتق الله عز وجل في عواطفنا وفي أموالنا وفي أعمالنا وفي بيوتنا وفي تعاملاتنا مع الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمر عباده بالتقوى وجعلها خير زاد في يوم المعاد، فقال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واعلموا أن التقوى سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. فلنجدد التوبة ولنحاسب انفسنا قبل ان نحاسب ولنجعل للتقوى شعار حياتنا. اللهم اصلح قلوبنا وزك نفوسنا وجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في نيجيريا وفي سائر بلاد المسلمين واقف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المظلومين اللهم انصر المظلومين اللهم انصر المظلومين وألف بين قلوب المؤمنين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم بارك في جامعتنا اللهم بارك في جامعتنا وفي طلابها ومدرسيها وسائر منصوبيها يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم امنح قيادتها الحكمة وبعد النظر ووفقهم لمواصلة النهوض بها يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتين اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى امالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.